على الفاتح الخاتم ناصر الحق والحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره مقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وسته الباقيه لا زالت للاولى راقيه وكافه اصحاب رسول الله المهاجرين والانصار والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الاقواس قطب الاقراب فريد داري على الاطلاق حاتم العتمين ابو اسحاق الذي ابراهيم ياس. ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي واديبي الى الله الشيخ ابراهيم مسدد. جعلنا الله من اهل السداد والامن والستر والكمال والمعرفه واليقين والتصديق واللطف والرشد والهدايه بجاه رسول الله. يا نعمة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والفات في بنظرة تأتي لنا بالذفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله جاء منا زمانة دليد الشرين أشكين جواهر المعاني بين جيوهم je muna magana akan ladan salatin mala'ika da ladan salatin dan adam yaya bambancin su. Shojani yana cewa salati na mala'ika idan ana ba da bambancin salatin mala'ika da salatin dan adam to kaman habba kwaya ne har yana kaiwa daga habbatun hardalun habbatun kantirun har aka kai jabalun duk wanda ake bambantawa yanda yake girman sa. Amma na mala'ika shi kuma ala taqdiri lada daya kaman dutse ne wanda yake da kilomita goma, mil goma, fadinsa mil goma, tsayinsa mil goma, samansa shigansa a ƙasa mil goma. Kamar wannan shine kwaya daya irin na wazanin ladan aikin mala'ika, wato aikin ba iri ɗaya ba ne da aikin ɗan adam. To abinda ake amfani kowane harafi, harafin yana bada mala'ika nawa, kowane harafi yana bada girman mala'ika ne, kowane harafi zai bada mala'ika, kowane harafi mala'ika daya la ilaha illallah in aka yi fakin harafinsa harafi 15 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد حرفي 19 kowanne to ga yanayin mala'ikan ga girman sa wanda yuwazinu asqalul ibadatul alami bayna asqalaini aljinn wal insi yani to kaga idan an duba anan abinda yake baka hadisin warware yanayin hadisin yanda yake zuwa man atani yamshi ataitu har walatan kaman hadisin man taqarraba ilayhi shibran taqarrabtu ilayhi ba'an to wannan da shine aka warware man taqarrabtu ilayhi shibran taqarrabtu ilayhi ba'an man taqarraba ilayhi shibran idan ka matso ubangiji bi shibrin to taqarraba ilayka ba'an rabbu wa qawlu wa in atani yamshi idan mutum ya zo mun yana tafiya a taitu har walatan sai in zo masa wato da gudu-gudu kamar haka fasaran hadisin yake man atani yamshi a taitu har walatan wanda ya zo mun yana tafiya to zan zo masa a guje mu hadu yuridu abinda yake nufi idan tagaraka auqatahu fi dhikri idan bawa ya shigar da lokacinsa gaba ɗaya cikin ambaton Allah to shine ma'ana a tayin man ataniyam shikenan. a'daitu ma la tu'iddi al-uqul min as-sawab, ni kuma zan zo masa da harwalatin, ni kuma zan bashi a'daitu. Ka gani man atani yamshi, wanda ya istigiraki cikin cikina da zikiri na da ambato na, ni kuma ataitu harwalatan a'daituhu. Kaga ataituhu a'daituhu, zan bashi ma la tu'iddi al-uqul, abinda hankali ba zai iya kewayewa da shi ba, mina sawabin daga lada. Wala tantahi ilayil azkaru, kuma afkaru, kuma tunaninsa bai kare akan haka ba. Fa inna subhanahu wata'ala ya kulu, ubangiji yana faɗa a cikin alqur'ani, wadhakirina allaha kathiran wadhakirati, mai asu ambatan Allah maza, masu ambatan Allah mata, a'adda Allahu lahum maghfiratan, su Allah ya musu tanadi na gafara, wa ajaran da lada aziman mai girma. Kaga wannan shine abin da ake nufin in atani yamshi ataitu har walatan. Kaga zubin da Allah ya innal muslimina wal muslimati zuwa wadhakirina Allah kaseeran wadhakirati, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajaran azima, to ladan da Allah ya bawa masu zikiri mai yawa babu kaman su. Kaga wannan shine bayar haka. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallama, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace, man shagalathu zikiri an mas'alati, man shagalathu zikiri an mas'alati, wanda ambatan Allahnsa, yin ambatan Allahnsa ya jinkirtar da shi ga barin roƙon Allah, ma'ana yana ambatan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wani kuma yana ya rabbi kamun kaza, ya rabbi kamun kaza, ya rabbi kamun kaza, ya rabbi kamun kaza, to mai zikirin shine istigiraƙinsa cikin wannan zikirin, to Allah zai bashi abinda shi wannan mai tambayin ba bashi ba. Man shagalathu zikiri an mas'alati, wanda zikiri na ya shagalantar da shi daga tambaya na, a daitu fa kuma ubiyat sa'ilina, zan bashi fiye da abinda masu roko na suka roke ni. Allahumma ja'alna mimman yajiduna hadhihi al-ajr aw as-sawaba. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallama, da fadin manzo Allah, hadha jumdan, haza wannan jumdan wani dutse ne, jabalun kana yasiru alaihi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana tafiya akan wannan dutsen. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, siru ku yi tafiya. Sai ce sabaqal mufarriduna, masu kadaita Allah su suka riga. Kalu sai aka ce wa ma mufarriduna ya rasulullah, su waye masu kadaita Allah ya rasulullah? Kala yace al mustahtaruna bi dhikrillah, wanda suka nitsi cikin ambatan Allah. Manzo Allah ne yake fada akan wannan dutsen, haza jumdan, dutse ne, to dutse ne wanda manzo Allah yake tafiya akan shi. Sai aka ce kaman an tambaye manzo Allah, to me kake nufi ya rasulullahi da wannan dutsen? Ma'ana yana musu ishara ne saboda girman irin ajiyan da Allah ya akan sa, kuma ya faɗi sunan dutsen wanda ba su sani ba. Sai ce to almustataruna bi dhikrillahi, wanda suke yin zikirin Allah, ya ba'u zikira anu asqalahum, wato Allah yana daukan ambatansu wajen nauyin su, fayatuna yawmal qiyamati hifafan, suna zuwa ranar tashin kiyama gashinan gayi da nauyi, amma kuma kaman babu, kaman ba nauyin. Fa ma'anar harwalati min Allah ta'ala, wannan shine ma'anar harwala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin wani hadisin sa, yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan ranar tashin kiyama ta yi, to za a ga kura da tashi. Idan an ga kura da tashi, karbi abin a hannunsa mana in ya je farfa. Idan ya sa uwan ya tashi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to wa za a gani yace idan jalal gubbaru idan kura ta watsi la tara illa zakiruna ba za ka ga komai ba zakirai ne kawai a ranar tashin kiyama suke tafiya suna zikirin ubangiji wannan sune mustahciruna bi zikrillahi fa za ma'ana alharwala min Allah ta'ala wato Allah ya gamu da ya gamar da bawa mai ambaton Allah mai zuwa yamshi wai dahu min sawabi shine Allah zai bashi lada shine harwala ma la tudiqu hulqulu wala tanta idayhi alabkaru hankali baya iya kiyayewa kuma tunani baya iya kawwa fala ya'lamu illa huwa subhanahu wa ta'ala ba wanda ya san wannan sai ubangiji ya karkaka kama kala fi ayati kama yadda ubangiji yake fada fala na ta'lamu nafsun ma uhfiya lahum min qurrati ayun rai bata san abinda aka koyi ba min qurrati ayuni na daga sanyin idanuwa wato abinda aka ajiye wa zakirai fala ta'lamu nafsun rai bata san ma uhfiya lahum abinda aka koyi musu min qurrati ayuni na sanyin idanuwa wato wayanda suke da irin wannan tsari na zikirin ubangiji to ga irin kyautan da Allah yake musu kuma an boye ba wanda ya sani wa qawlu fi hadisin da fadin sa cikin hadisi muhbiran anillahi ta'ala Allah ya fada labari adattu li ibadi salihin nayi tanadi wa bayina salihai ma la ayn ra'at abinda idanuwa ba ta taba gani ba wala uzunu sami'at abinda kunnuwa ba su taba ji ba wala khatar ala qalbi basharin babu wanda tunani ya zo masa a cikin tunaninsa wannan abin da yake nufi shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo a cikin siffar budul khalqi shine wannan hadisin fa innahu yudi ta'ala ubangiji yana bawa bawa mai zikirin Allah bila haddin wala hisabin ba iyaka babu kuma hisabi babu lissafi fa haza ma'anal harwala wannan shine man atani yamshi ataituhu harwalatan fi yaqi subhanahu wata'ala cikin gamuwar gamar da abinda ubangiji yake wa bayi wajen basu wa ma man talabul haqiqati wannan shine a zahirin maganan da jiya muke yi kenan as-suluk wala haqiqati wannan muqamin shari'atu ne ake magana wannan muqamin shari'a ne ake fadan irin abinda hankali ma ba zai riskan ba to in aka koma muhallin haqiqa kaga misali a muhallin shari'a an ga maka kowane harafi kafin kowane harafi ma abinda zaka gane cewa wanda yayi aiki guda daya falahu asharu hasanatin yana da lada goma man jabil hasanati falahu asharu amsaliha wanda yazo da aiki mai kyau yana da lada 100 yana da lada goma ila sab'ati dha'ifin yana da lada 700 ila aqati kasiratin yana da lada adadin da ba wanda ya san adadin sai Allah wannan shine sai yayi maka fakkin sa ka gane ga yadda ake tafiya shi amma a muhallin shari'atu wa ma matsalabul haqiqati matsalabi na haqiqa was suluk da suluki fa inna haddaha shi haddin sa huwa rujuu ila Allah ta'ala min tabai'in nafs shine ka dawo daga cikin dabi'unka kaga man bana idan man man ta taqarraba man taqarraba ilayhi shibran wanda ya nemi kusanci gare ni shibran taqarrabtu ilayhi ba'an to abin da ake nufi anan arruju ila Allah ta'ala min dabai'in nafsi dabi'an nafsul ammarata bisu'i dabi'an ita ce mazmuniya wani aiki kake yi na sako ka bari abin da ake magana kenan wani aiki kake yi na sako ka bari kaman yadda aka zargi dan adam da cewa atajadu fiha man yufsidu fiha to fasadun ne man yufsidu fiha wa yasfuqu dima'a zubar da jini wa inna dabai'u ne wanda suke mazmumai ne to wanne ka bari daga cikin wa'innan dabi'a ka bar fasadin fil ardi ba ka yin barna ba ka yi da wani ba ka ƙarya ba ka zina ba ka sata ba ka kaza to wannan barin san shine haddawa huwa ruju' ila Allah ta'ala min aba'in nafs shine wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amarata bisu'i to barin wannan munanan dabi'a shine dawowa ila Allah fa innal abda shi bawa khuliqa matbu'an ala idbari an halice shi ne an masa tambari alal idbari an Allah ga abinda Allah yake so shi kuma ga abinda yake so haka dan adam yake sai sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu ba sa shiga aljanna sai an sa musu sarka da mari tukunna kafin a tsaso aljanna kuma mafi yawa haka ne in ka lura tashi kai sallah lokacin sallah yayi ai da kunkuni ake yi aksari sai an jawo mutum kai aikin alheri kai kaza duk wani abu hujibatul jannati bil makarih ne aljanna an kewaye shi da abin ki ne amma annara wuta an kewaye ta ne da sha'awa ita sha'awa ne yake kai ka gurin wuta aljanna kuwa abinda ba ka so ne shi ake tirsa saka kaga sai an daure mutum tukuna sa shi aljanna eh ana jin shi yana kakkaucewa ana jin sa yana kakkaucewa to wannan shine kaga mabu' alal idbari an Allah wal ishtigalu an bi ishtigalihi mutum ya fi shagala da shagalan sa bi muqtadiyati tabi'ihi saboda abubuwan da aka hukunta a tabi'ar sa hawahu da son zuciyarsa to wannan son zuciyar kaga ai Allah ya ce wa ma man khafa maqama rabbih kaga ni wani har ne nafsa anil hawa ya hani zuciyarsa ga barin son zuciya kaga fa'inul jannata hiyal ma'awa kaga ai nahan nafsa anil hawa kaga ya hana wannan to ai matsabui anil idbarin kenan awjaba rujua ila Allah ta'ala an wajabtar da komowa bawa zuwa ga Allah fama huwa to menene haka fihi ala haddi qaulihi akan haddin fadin ubangiji fa firru ila Allah ku yi gaggawa zuwa ga Allah inni lakum minhu nadhirun fa firru ila Allah ku yi gaggawa zuwa ga Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ni mai gargadi ne mubinun a bayyane ayyani min al-muqtadiyat dabaikum wa hawakum cikin abubuwan da aka hukunta muku na daga dabi'ar ku daga son zuciyanku dabi'ar nan ita ce ƙasa ita ce dabi'ar saboda ita ƙasa gaba ɗayanta an yi ta ne da ita aka hada aka cuda aka yi ka saboda shine yin babanka da shi aka yi babanka to ita dabi'an ƙasa gaba ɗaya dabi'an zunubi ne kaga muqtadiyat dabi'akum kenan an cuda shi da hawa ga son zuciya shi ta'adda ne gabaki ɗaya lamarin ƙasa ta'adda ne to wannan ruhi kuma tsarkakekke ne tsaf shi kuma bai da wani abu saboda haka aka hada shi waje daya sai aka ce ku kwaci junanku ko wa zaka ga nan gurin ubangiji yana magana falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba faqura qaba wa idan ce min zimas gaba ubangiji yana cewa dabi'a idan da zaka shigar da hannunka cikin ajju haka zaka yi alheri to zaka ji mutum yana baka shawara hawa kenan annafs zaka ji dan cewa in kana niyan ka bashi naira 1000 ne sai ce ka bashi 500 zai farin ciki ana ne sai ba canji ne nan bashi 300 kafin ka fitar da hannunka daga cikin ajjun ya baka shawarwari sai dai bugu ɗin in kai niyya in kai hakan kawai ka cire to wannan kaka da son zuciya kenan. Eh to in ka lura da wannan gabaki daya aikin hawa ne son zuciya ne kuma shine zuciya ita ce annafsun da ake magana saboda aikin ta ne wannan ta aikata inda za a yi wa mutum aski to kana bin shi kan na walƙiya sai ka ga ina ma ka wanka marmari ina haka zai ta gaya maka to ɗabi'an nafsu ne shi ruhi ba shi da wannan ɗabi'a amma nafsu ce take ja to in ta yi rinjaye sai a bugi mutum duk abin da zai faru ya faru za a ce kawai koma meye za a yi to irin wa'innan to duk wajen ɓangaren a gane wannan ɓangaren ga yadda yake wannan ɓangaren ga yadda yake kenan. Wa qawlu subhanahu wa ta'ala wa anibu ila rabbikum ku komar da kanku zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku mika masa wuya wa aslimu lahu ku mika masa wuya wal inaba ila shay'in komawa zuwa ga wani abu hiya ruju'i abdi shine ka koma ga barin kishiyar wal inabatu ila Allah ya koma zuwa ga Allah hiya ruju'an mutaba'atin nafsi wal hawa shine mutum ya koma ga barin bin son rai wal hawa da son zuciya fa inna hadha al maslak to wannan maslakin mashgan ko maslaku jami'i siddiqina to in ka samu haka to ka samu kujeran da siddiqai suke kai kenan kaga zuwa kan kujeran siddiqiya aiki ne ja saboda ba za ka kai kujeran siddiqi ba ba za a baka ka samu siddiqanci ba sai ka kankare dukkan wa'innan bala'o'in sai ka kankare su Allah ka kai mu fainahum domin su salaku ila Allah ta'ala da ruju'an nufusihim ka gani ko sun shiga wajen Allah ne saboda sun bar son zuciyarsu wa hawahum ila ishtigali billahi ta'ala suka shagala da Allah wa du'abu ala khidmatihi suka dawama akan hidimansa wal adabu bayna yadayhi da yin hidima amin ladabi a gaban ubangiji komi in aka ce Allah ya ce saman wadatar duk bala'in abin sai a ce sun dauke komi sai ce saman wadatar alallahi fa innal abda domin shi bawa abda huwa bayna yadillahi domin ya bai abadan har abada huwa bayna yadillahi yana gaban Allah ne alima zalika am jahilahu ya san haka ko ya jahilta ya kamata ya san waye yake lura da shi shine Allah kaga ma'ana Allahu nazirun ilaykina ka san Allah yana kallonka to tunda Allah yana kallonka to ina za ka buya har abada dai kana gaban shi ne saboda haka yana kallonka to kaga sai ka sa ya zama maka alƙali wajen hukunci kullun da ka kalli abu sai ka ka'annahu yaraka kawai gashi yana kallonka to wannan mizanin yana taimakon mutum wajen kiyaye Allah alima zalika am jahilahu mutum ya san yana gaban Allah ne ko ya jahilci yana gaban Allah a gaban dai Allah yake wa ma'anul hadith ala hadha ma'anan hadisin akan wannan ma taqarraba ilayya shibran man taqarraba ilayya shibran duk wanda ya nemi kusanci gare ni shibran da take taqarrabta ilayya zira'an ni kuma zan matso shi da zira'i kaga dai an riga an gaya maka matsowan ba wai tashi daga nan zuwa nan bane ko a'a amma hadisin haka yazo to amma abin da ake gaya maka menene inaba in aka ce a matsayin shari'atu yaya abin yake man taqarraba ilayya shibran ya yake a bangaren kaga zikirin Allah ne anan kuma a matsaliki na matsalabi na hakika shi kuma man taqarraba ilayya shibran barin wani abu ka bar sabon Allah ka dawo kan ka koma zuwa ga Allah ma'ana ka bar hawa mutba'an ka bar daba'i'un da suke mazmumai ka tunkari Allah to kaga man taqarraba ilayhi shibran kenan taqarrabtu ilayhi ba'an inna taqarruba ila ma inna taqarruba ilayya, domin neman kusanci zuwa gare ni, min mutaba'ati nafsihi, na rage bidiyon kansa wa hawahu, bi ruju'i ilayya, ya dawo ya bar abin da yake ya koma kaina. Taqarrabtu ilayhi zira'an, to ni kuma zan kusance shi da zira'i. Wa taqarrubullahi lil 'abdi, kusancin Allah da bawa, fi hadhihi martabati, a wannan martaba, huwa ida'uhu qistan, shine Allah zai baka wani rabo, min munasabati al-hadratil ilahiyya, zaka dinga samu waɗansu abubuwa wanda suke da munasaba da hadara ilahiyya. Fa inna nisbatul hadarati, domin nisba na hadaran ilahiyya, nisyan jami'il akwani, da kamance da dukkan kaun, za ka mance da su, za ka yi wa ma'ana, za ka yi wa kaun sallan gawa gaba daya. Wanzi hariya min akalin insan, kuma zai tafi gabarinta daga hankalin mutum. Liburuzi ma hunalika, me zai bayyana abin da ke cikin nan halaran na ilahiya, min al'ulumi, na daga ilimai, wal ma'arifi, da sanin Allah, wal asrar, da sirrori, allati la tuskaru, wanda ba a ambatansu, wala tu'rafu, ko ba a saninsu. A wannan cancantan wannan nasban, to a wannan lokacin ne ko mutum yake samun irin wannan abu. Ka samu ulumu minallahi, ka samu asraru minallahi, ka samu ma'arif minallahi subhanahu wata'ala, to wannan shine zai wasa ka ya kawo ka yanda ake nufi. Allati la tuskaru wal ajaibu, da ka ga al'ajabi, allati ta'jizu al'uqul an dhikriha, wanda kwakwalwarka ba ta iya barin ka ka faɗa ba, saboda abun mamakin da ke cikin irin wannan matafiyan, saboda ka samu nisbatul ilahiyya wani abu, to ba za ka iya maganan komai ba, sai dai ka ga abu kawai yana zartuwa, abu yana zartuwa. Fahimtar insana, shi mutum idza wulike fi hadaratin, idan aka jefa cikin hadara, za a bad'anu nasba jami'al akwani, to abinda zai tafiyar da shi ne zai mance ga dukkan kaunu gabaki daya. Wa huwa ghayatul qurbi minallahi, to idan mutum ya samu haka, ya samu isa matuƙa wajen kusanci da Ubangiji. Wato kaga an ta'budallaha ka'annaka tarahu kenan, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, to wannan matakin na biyu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, zaka bauta wa Allah cikin dukkan lamarinka, ga ka ga Allah ne, in ko baka ganinsa, to shi Ubangijin yana ganinka. To kaga wannan bai kai wancan ba, in baka ganinsa shi yana ganinka. To abin da yake faruwa, malaman sufa suna cewa wa minhum man yara Allah fi kulli shay'in, daga cikin mazaji akwai wanda yake ganin Allah cikin kowane abu. To yara Allah fi kulli shay'in dinnan, yara annahu amamahu, yara annahu ma'ahu, yara annahu yarahu, shine wa minhum man yara Allah ba'da kulli shay'in, akwai wanda yake kallon Allah bayan komi, ana gabatar da abu zai gane Allah ne fa. Wa min man yara Allah fi kulli shay'in, man yara Allah fi kulli shay'in, man yara Allah qawla kulli shay'in, man yara Allah ba'da kulli shay'in, to duka wannan maratib ne na sufanci. Saboda haka idan ya zamo kowane lokaci kana ganin Allah cikin labarinka, ai a Hausa idan da kai wa mutun shay'i ce ka ji tsoron Allah, bi ma'ana wasu kuma za su ce ka ga Allah fa akan wannan magana, kaga Allah akan wannan magana. To ma'anan ganin Allah ba wai ka ganshi da wannan ido ba, a'a, jin Allah yana tare da kai, yana ganinka, kuma ka san yana ganinka, shine ganin Allah, shi yake nufi ganin Allah. Ba wai ka gwaggware ido ka ce za ga Allah, ba haka yake nufi ba. Domin gani ai yana da ma'anoni daban-daban, domin ai mutum yana ganewa ba wannan idon ne kawai ke gani ba, a'a, shu'uri yana gane, ka san Allah yana gurin gani ne, yana ganinka. To ko ba haka ba, wannan idon in ka rufe, ai kana rufe idon, zai nuna maka kaga wani abu, in ya nuna maka ka gani ko ka ga duhu ko ka ga fari ko ka ga wani abu to me yasa da karfe idan ka gani me ka gani ya kai ka gani tunda inda ido ne yake gani ko ba ka bane saboda haka yana da ma'anan da yawa na ganin kuma ba za a iya kaucewa akan hakan ba وغايه القرب من الله تعالى وغايه القرب الرب من عبده غايا يسا متuka na kusancin bawa daga ubangiji daga bawansa wa mahaddul insan da ma kewayen mutum huwa fi gayatul buudi yana isa matuka na nisa anillahi ta'ala listibakil haqa'iqil wujudi fi aqalihi wato chakudawa na haqiqan kaunu cikin hankalinsa wa ta'alluqu shahawati da ratayin sha'awa biha tamattu'an wa talazzuzan sha'awa tamattu'i jin dadi dai tamattu'an jin dadin tamattu'i talazzuzan jin dadi na dandana waqti saban jin dadi na tarawa falihaza wannan abun sha'awa wannan shine بودت النسبة لحضرة الإلهية شيني أبن دي نيسا لحضرة إلهية تكانن باواد الله فإذا أخذت التقرب إلى الله تعالى أما إذا متنيني ميكوسن شزواغ أبنجي بمفارقة الأكواني كبر كون كبر جندادي كبر شعوة كبر كدي كبر اكتسابي كبر آيانكا kabar matanka kabar wannan abin da dandana kabar kaza wai nan to zaka samu kusanci wanda yake kusanci wanda wannan ne hijabin ka to shine dalilin suke cewa idan zaka nemi kusanci ga Allah to sai ka yi wa duniya sallan gawa kawai ka san amutu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to kaga an tafi kenan ka san kawai ba wani abin da ya rage to in baka yi wa duniya baka yi wa kaunu sallan gawa ba to haduwan ka da Allah ma da ma kana tuna ƴaƴanka ma da ma kana tuna matanka ma da ma kana tuna dukiyarka ma da ma kana tuna dandanan abin da kake son ka sha to wannan tsakaninka da Allah ku gana sai dai jifa zaka zo ka koma amma ba za a samu yadda ake bukata ga baki dai ba wannan shine wallahi alam wa lam al-istighal biha kar mutun ya shagala da su wa kaza fi zalika zai rike yasira min al-amali aiki dai zai rike guda daya fa wa ma'ana ash-shibr ka gani shine ma'anan shibran dinna man ta karraba ilayya shibran da dan kankanin nayi da kake gani da shi ake farawa ba karon farko ka fara da dirce ke ba ai ko sabon Allah idan kana son ka bari ya baro in dai har Allah yayi ka a cikin masu yi ne to ana in aka yi nisanta sai a gwada gwadawa ake a hankali ake rabawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya aka turo shi a annabta masu shan giya larabawa suna son giya to a shan giyan nan ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bai hana su gabaki ɗaya ba taki yayi yace aje ai a sha giyan bai hana ba in an yi sallah lokacin kafin sai a shagiya kafin lokacin sallah kowa an yi shagiyansa kafin sallah ta watsake ta suke shi to daga nan bayan sallah zuwa wani sallah to haka za a yi sallan amma lokacin sallan suna watsake to daga baya ne tukunna ka ce to shikenan tunda an fara raba ku da aikin jifa shikenan an yanke a yau kar ان الخمر والميسر والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه كاجاني amma kaga farko wala juna alaikum in dai imugo babu laifi dan kun sha giya ya amma ku ji tsoron Allah ku zo ku yi sallah kuma irin wayannan to kowane irin abu kamar mutum makareci ne ba a cewa kabar ƙaryan gabaki daya ba zai iya ba ya dauko shi da fadi sai dai a ce ka dinga aunawa a rana ini ƙarya nawa kake yi yana yin ƙarya kamar guda 100 sai a ce to shikenan ka rage 10 ya lissafa ya ga ya zai ya rage 10 sai a duba ce to a ina kafi yin ƙaryan misali a ina kafi yin ƙaryan in ya je wajen hira ko in ya haɗu da abokanai to wannan to a cikin irin wannan ne a haɗuwa da abokanai sai a ce to ka rage haɗuwan da su ba ka rabu da su gabaki ɗaya ba to ana nan to daga nan ne za ka ga mutum har zai iya ragewa to kaga shine bi ma'ana man taqarraba ilayhi wa akhadha fi dhalika yasira min al-amali fa huwa ma'ana shirru taqarruba ilayhi shine taqi na neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala zira'an zuwa zama ya zamo zira'i fa innahu yaziqahu subhanahu wa ta'ala min ladzati al-istighali bihi abinda zai dandana daga wajen ubangiji min ladzati al-istighali bihi ولذة الإقبال الأبد عليه دا جن دادين شغالا باوا دشي دا جن دادي ما تسكنتن باوا إقبالي نباوا عليه ونسيانه دا من تاشي في وقتها أتفلوك أتنتلي جميل أكوان تكين دكا كونه يزيكه في هذا أكثر ممن تقرب إليه زيت أنت أنا مسد في هذا a cikin wannan aksaru mai man taqarraba ilayhi mafi yawa daga cikin abin da aka samu kusanci zuwa gare shi fa qistun wannan shine rabo min munasabati al-hadarati al-ilahiyya wanda munasaban hadaran ubangiji yake samun sa wa dhikru fi nafsihi da kuma ambato cikin ransa ai dhikrullahi ka dinga ambatan Allah huwa shi kuma min nasbi al-hadarati al-ilahiyya zikirin nan shine yake gwamuwa da aikin ka na ruju'u ila Allah ga zikiri ga kuma kana neman ka yanke daga wani bala'i to ga zikiri ga wannan tunanin domin in kai abin sai ka daure shi idan ka rage shan giya to ka daure shi da astaghfirullah ka daure shi da salatu annabi ka daure shi da zikirin Allah kana kokarin wannan to dadin wannan shine zai danne maka wancan bala'i dole sai ka hada abu biyu to idan kai hakan to insha Allah bi iznillah kana tafiya sai ka sake eh kace to ƙarya kuma ya za kai ka rage sai ka dauna in ka dauka ita ma sai ka hada ta da istighfari ka hada ta salati wa annabi to shi yasa manzo Allah yake cewa ubangiji yana cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun to rana ala qalbihim ma kanu yaktubun ko qulubihim ma kanu yaktubun zuciyan bawa domin duka zuciyan farare ne kal zuciyan bawa fari ne kal bashi da wani datti ebo wa'innan tarkacen ya jajjona wa zuciyarsa cikin son zuciyar to shine yake duk gurin da yazo sai manne gurin da yazo sai manne gurin da yazo sai manne to idan yazo yace to zai bari to kankara ne to astaghfirullah ne shine yake kankarewa haka shine rana ala qalbi ma kan yaksubun iktisadin aikin da mutum yayi to shine aikin zai dinga mammannewa kamar an watsa kwalta a jikin farin kaya to haka zai manne to in aka zo to rana ala qalbihi sai a zo ana kankarewa zunubin ake kankarewa da astaghfirullah astaghfirullah shine da kulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah eh shine dalilin wannan kowane abu yana da magogi sabulin wanke shi to saqalatul qalbi zikrullah ne to zikrullah istighfari salatu manzo Allah la ilaha illallah duk sunan su saqalatun zikrullah ne zikrullah ne to in aka kankare aka kankare to sai a bar gurin an gane yayi zunubi amma an share amma yayi to sai bar rodi rodi shine rana shine rana ya eh ya dafi ya bar alama amma an shafe ka san kaya aka diddiga masa wani abu ko an wanke za a gane an wanke amma kuma akwai alama to wannan shine to wani daga baki dai zaka ga aikin sa haka ne ya tafi da wannan aikin amma zikiri shine ke kawar da wannan abun shi yake kankarewa to shine ma'anan abin da ake nufi anan in Allah ya yarda qala ustaz abul qasim al qushairi ustaz abul qasim al qushairi yana cewa radiyallahu anhu azikrul manshurul wilayati shi zikiri shine manshurul wilayati daga kansa ne ake yin foundation din walitaka zikiri zikiri da shine ake tada wilaya mafaransa wa manarul wuslati shine kuma manar alama haka wanda yake nuna an ka zo masallaci sai kaga daga kage kace wanda masallaci ne saboda manarar nan to alama ce zikiri ne yake nunawa eh shine fa man udiya zikira duk wanda aka bashi yin zikiri duk wanda aka bashi yin zikiri faqar udiyan munsha munshu an bashi matasan wilaya in dai aka azurta ka da yin zikiri to Allah ya baka dama kenan zaka zama wali eh domin ka samu kayan aiki domin zikirin baya yiwa ya hadu ya gwamutsu da zunubi eh ba zai yi ba dai zai kawo da daya to ka ko in dai zai kawo da daya to ai zaka zama masoyi tunda abin yana sa maka lazza ne a cikin tafiyarka to lazzan nan da tamattu'an wanda yanzu gashi ga misali guda ai idan mutum yana zikirin juma'a muna la ilaha illallah la ilaha illallah da gani a ce kana la ilaha illallah la ai baka nutsuwa ai mai zikiri to wannan ai tamattu'an ne tamattu'an ne la ilaha illallah ba ga wani ma ba iya amma nan sai dai haka kuma la ilaha illallah yake fada saboda aikin shi yake nunawa to wannan tamattu'in na la ilaha illallah din yana rangaji din daidai yake da inda iska yake yiwa bishiya tanilu yaminan wa shimalan ai in ta tsaya tak ai ba wannan ni'ima a lokacin amma tana dan rangajin nan haka ai ka san cewa ta kai ta samu wani abu na tamattu'i da lazza ta samu to haka zikiri yake to wannan lazzan da tamattu'in shine yake danne maka karfin wancan in ka zo to san kuma ka zo ka ci to shikenan a koma zikirin ya shiga na matasa Allah 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 zaka ji wani irin abu kaman harshe ɗaya ne kacal yake motsi a gurin ko ku nawa ne amma harshe ɗaya ne za ku je na motsi baya daga nan za ka gani ya tattara kayansa ne ya dawo da shi wajensa ko kayi shiru ɗin dai lafazi ɗaya za ka ji ko kayi shiru gashi nan baki ne ya haɗu to a lokacin da mai ganga zai zo yana buga ganga ba za ka ji shi ba sai in wanda bai nisa ba a cikin halawa dan wannan za ka ɗauka ba wancan ba to kaga ashe ainihin abin da ake nema man sha'ul wilayati ne yuridu bi julusi ala bisadil wilayati abinda yake nufi zaman sa akan shimfidan wilaya bainahu yaqul fi hadisul qudsi to anan ne yake fada cikin hadisul qudsi ana jalisu man zakarani ai muna zaune da kai ne mai zikirin ana jalisu man zakarani ni abokin zaman mai ambato na ne indai zaka kira Allah to muna tare kaga jalisu man zakarani kenan wa huwa bi ma'ana alqurbi kaga ashe kusanci ya kai kusanci ga ka gashi watakila ana ganiya wa qawlu wa in taqarraba ilayhi zira'an idan ka samu kusanci gare ni zira'i taqarrabta ilayhi ba'an ni kuma zan kusance ka ba'an yuridu yana nufi idza faraqa kasiran min almuqtadiyat at-tabi'i idan ya rabu da dukkan abubuwa kasiran kabar abubuwa dabi'ar ka na hawa mutba'an wanda aka hukunta maka nan shine a dahu Allah ce zan baka bima yunasibul hadratil ilahiyya min al-azkar wal ibadat ni kuma zan baka abin da zai dace daga hadarin ubangiji min al-azkari zikirin zai dace da kai wal ibadat kuma zaka ji dadin ibada taqarrabu llahi ilayhi ba'an taqarraba llahu ilayhi ba'an to ashe Allah ya matso ka da ba'u kenan wannan abdisadil alwuslati wa taqarrub ila llahi fil haqiqati kenan wal ba'u huwa ma yazharuhu llahu subhanahu wa ta'ala liz zakiri shi ba'a shine abin da zai bayyana ma yazharuhu llahu ta'ala subhanahu wa ta'ala wanda Allah zai bayyana shi liz zakiri ga mai ambato min almu'anasati samun ta'annusi daga mai zikiri yana samun wani irin natsuwa ala zikirillahi mu'anasa kenan yana la ilaha illallah zaka ga yayi shiru ya natsu yana yi wani sai da kaje da shi kawai ya san yaya yake ji a wajen Allah ba wanda ya sai ga masa ba dadin nama bane ba dadi a wani irin dadi ne wanda ranka yake samu da wannan wanda ba yanda zaka yi wani iya fada maka ya dadin abin yake sai dai kai ka fada irin yanda ka ji saboda kowa yana zuwa masa ne gurgurdan masharabin sa haka ne ko to binomi aw ya kazati ko a bacci ko a fili wa rubama azhar lahu kharqa al'adati yana iya yiwa daga wannan duk abin da ya fada Allah ya yi amma kharqa al'adati sai kaga yana magana a lokacin saboda yana cikin wani hali da ya rige shi ga fadan ubangiji tunda ya zama jalisuhu ya roki wani abu ko take sai ga an yabo saboda harqul adati ne hatta shahidul anwar taliati har wani lokaci za ga yana kallon wani haske da yake bullo masa yana iya gani wa nazilatin mai sauka ne ko kuma mai bullowa ne suma yanta hariha sannan zai ciki hatta ya raha zai ganta tahumu hawla qalbihi za tahumu zaka ga hasken na kewaye ka hawmu shine kaman kifi a ruwa to zuciyar ka haka za ta dinga kasancewa za ka ji ta shafe ba ta da nauyi ba ta da komai gwargwadon mutum ne ka san shi dariƙa wani irin abu ne wato da mutane sun san dariƙa da shi da yawa an yi kokari ne an hajjabe mutane saboda kar su gane kaman yanda dan boko baya san ya dade a cikin abun baya son sauran su waye kaman yanda masu mulki ba sa son sauran su waye dan in suka waye kowa zai ce yana so ai haka abun yake to da dariƙa da haka an gane to wallahi mallan kowa zai shiga zai gane zai shiga saboda alhairin da ke ciki alhairin da ke ciki yadda yake nuna maka ga yanayin yanda abin yake wallahi tallahi idan mutum ya shiga zaka ga ko yaro da yasa ya karɓi tsarika kana kai kanka kana neman albarka jikin shi saboda kofin da yazo da shi nashi na sha din ba irin naka bane kai kana nema kai kana neman albarka jikin shi yana neman albarka jikin ka haka fa abun ake saboda kowa yana da wani irin tahassusi wanda Allah ya kadaice shi kadai yake da wannan abun a duniya kuma komin yawan su haka abun yake babu wanda zai ce saboda wai baka bukatuwa da nasu babu haka bane kowa yana da abin da wani bai da shi Allah ke yi tahumu haula qalbihi dakhilatan fi sadrihi zaka ji zuciyarka kaman tana yawo akan ruwa irin lokacin zafin nan ruwan ya baka irin daidai yadda kake bukata kuma tahumu kenan dakhilatan fi sadrihi summa yantahilaka sannan zai kare anyaraha halat fi qalbihi zaka ganta ta sauka a cikin zuciyarka wajalat fi kuma tana yawo a ciki hasken zuciyar dai fa idza waqat fihi hakala idan ka samu haka akasabtahu min uluni to sai a tara maka daga ilmai amran azima a baka ilimi al'amari mai girma hatta yu'abiru amma ya ajizu anhu ahla dirasati sai a baka ilimin da yanzu sai ka zo kana magana da mutum a ilimi kana fadan dai shi sai fada uku in ka ce kaza da kaza da kaza ka karanta ne shi kuma ya ce in ma kai kaza ai zai zama kaza in ka kai kaza zai zama kaza kai kuma a lokaci ɗaya Allah zai baka wannan sai ga kana ai akwai mutanen da ba malamai bane amma sun fadi abin ba nassin da zai goge kuma ba kallahu ba kallar rasulullahi haske ne ya kazibu Allah fi qalbi man sha'a min ibadi yawan zikiri yana bada wannan yawan zikiri yana bada wannan na'am la'annaha wala ya'lam kuma ba za ka sani min aina dakhalat alayhi tilka al-ulum ba ba za ka sani ya aka yi samu wannan ilimin ba ba za ka sani ba la'annaha tusabu fi qalbihi wannan ana sawa ne a cikin zuciyar mutum bi wabili ilahi Allah ne yake ajiye abin a cikin mutum wabili ilahi wannan dai aikin guda biyu su ne kar amince da su da ruju'u ila Allah al-inabatu ila Allah ma az-zikri wannan aikin guda biyu ne zikiri sannan ka dinga tunanin duk wani abin da bai da kyau ka kawar da shi duk abin da bai da kyau kai kokari ka dakile shi duk abin da bai da kyau kai kokari ka dakile shi ainihin hasken ya shiga to shine anan da ka samu buduwan wayannan insibab din fa huwa ma na taqarrubu bil bai wannan shine Allah ya kusance ka kenan bil bai suma yantaqilu ba'daha sai ka ciru ila anwa'in zuwa ga nau'i min hawariqil adati na daga hawariqul adati bi dawamil muhalafatihi ka dawama cikin sabawa li hawahu ga barin son zuciya wa tabi'ahu da tabi'arsa wan nabu lumiyahi fil ardi a kalmashi alal ma'i wannan daga nan ne zaka dinga iya tafiya kuma akan ruwa wannan zai baka zaka iya domin daga zaran kana sabawa hawa kuma baka tsoron komai akan abin da kake to komai zaka iya kalmashi alal hawai alal ma'i kaman kai tafiya akan ruwa wal mashi fil hawai kaman ka tashi kai tafiya a sama ko wa huwa alahu shi yafi tafiya akan ruwa wahala kai tafiya a sama yafi tafiya akan ruwa walitaka mai tafiya akan ruwa walitaka mai tafiya a sama yafi ai yafi abin mamaki na ba iska haka iska yake wannan kuwa akwai alaman dan tauri goba ka bane na wataksirul qalila zaka iya abu mai kadan kamar da shi mai yawa shi kuna jin kishin ruwa yato ga wannan kowa sha sai a sha ga baki ɗaya kowa ya ji ya koshi kuma kai ne ka kalle shi ga abin subhanallahi ga abin kuma ya kai yadda ya kai wannaba ulmiyai fil ardi kuma zaka iya taba ƙasa haka ruwa ya fito in ana jin kishin ruwa arada hadi la sabab idan kai nufin ta babu wani sabbi wata kawini darahimi haka nan kuma kudi zai iya kasancewa a hannunka wal amwal wal arzaq dukiya ko arziki idza taja ilaiha idan kai nufin kawai kada neman kudin bila sababin babu wani dalili wa ka ilmihi bil mughaybati kaman sanin abubuwan da yake boye kabla an takuna kafin abin ya kasance Allah zai sanar da kai wa huma na taqarru lil bai min Allah ta'ala lil abdi shine al ba man taqarraba ilayhi ba an taqarrab man taqarraba ilayhi shirran taqarrabta ilayhi ba al Allah ya kusance ka da wayannan ulumin kenan to alhamdulillah zamu saki tashi wayin atani yamshi kamar yanda muka tashi na biyu wayin atani yamshi na jiya Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ilimi albarka Allah ya kara mana sanin Allah Allah ya shirye da mu shirye da zuriyar mu ya sa mu daga cikin bayin salihai albarkan sayyidina rasulullah ya eh ba yau tuntuwar bane ko na okay Allah ya fara nan
abin da ya saba ya zama jira abin da ya saba ta yin kuɗi saboda musu ne na su yi da ruwa ya yi karama shayin ke ya kawo yin bada wani a yi ne ya yi ke a wannan zama ba karama ne su ke cewa ba karama ne su ke yi masu karama ne su ke yi wani abu ka taɓa ganin Allah ya